الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 11 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 8 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar yaya kake nufin rubutu akan kabari? Akwai hadisi wanda ya yi hani dangane da wato shine kafa waɗannan alluna na kabari. Kamar misali da za a rubuta sunan mamaci da wani tarihin mutuwarsa kwata-kwata bai dace ba iya abinda ya dace a shar'ance kabari ana masa alama kuma yi masa alama ma sunna ne ko kuma mu ce halak ne yi ma kabari sunna wannan alama sai dai alamar kenan za a samu kamar ko wani dutse ko abin da ya kama da haka kamar yanda lokacin da Usman ibn Maz'un Allah ya kara masa yadda da Allah ya masa rasuwa aka zo aka gama jana'izarsa maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna ma wani daga cikin sahabbai wani dutse ya dauko masa domin ya yi ma kabarin alama wannan sahabi ya kasa dauko dutsen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage dantsansa da kanshi yaje ya dauko dutsen ya ma kabarin alama manzo Allah ya ce domin ƴan uwana sun mutu in kawo su in binne su kusa da Usman wannan hadisi yana tabbatar da halaccin yi ma kabari alama an gane ko kuma mu ce ma sunna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yama wannan kabari wato alama don haka akwai hadisai waɗanda suke hani game da wannan alluna da ake kafawa akan kabari da sauransu tare da cewa dama ba karantarwa ba ce ba ta magabatan ƙwarai game da haka na'am amman cewa wannan dole za a wayi gari a manta shi dai a nan misali ba laifi ba ne don ka kawo yanaka danginka ka binne su a kusa da wanda shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya alamar yake cewa don na kawo wato dangina kenan in binne su kusa da shi Usman ibn Maz'un kamar yadda hadisin yana cikin wannan ahkamul janaiz na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi barai amma kuma wannan baya nuna cewa a makabarta mutane su zo su keɓanci wani bagire su ce nasu ne wanda kawai he ya nasu za a binne a nan duk wani wanda za a zo da shi ba abu ne wannan wato fashi ne kwace ne saboda ita makabarta ta jama'a ce babu wani wanda yake da mallakar ta kowanne mamaci a matsayin shi na musulmi yana da yancin da za a binne shi a koma ina ne amma na maganar ku kebance wuri wai sai dangin ku za a binne wannan kwata-kwata bai dace ba na'am kamar ni in dai jama'a daga wani wuri suke zauwa su haɗe a wani wuri su yi jami'i ko da ba masallaci ba ne a gine wannan rangwame na haɗa magariba da isha ya shafe su amma duk jama'ar da suke zaune a gu ɗaya in lokacin sallah ya yi su tashi su yi to wannan rangwame bai shafe su ba na haɗa salloli biyu masu tarayya lokaci gane ku dalilin rangwamen saboda wahala ta kai kawo da yanayi wanda yake na kunci jama'a da za su fito daga gida ko su fito su taso daga mahallinsu domin su zo masallaci a haɗu a jami amma duk jama'ar da take haɗa abu ɗaya a zaune in lokacin sallah ya yi a tashi a yi to wannan jami'i na azhar da la'asar ko magariba da isha bai shafe su ba kamar ni wannan kwata-kwata mai dace ba wai ma ya fi irin wannan mai ayatin kursi wanda ake rufe gawa da shi wannan tozartarwa ne ma ga alkur'ani alkur'ani ba ado ba ake da shi na a zo a kafa maqasudin saukar da alkur'ani a karanta a fahimci abin da yake ciki sannan a yi aiki da shi amma ba a zo a zana shi a jikin wani mayafiyar ko a kafa da sauransu wannan kwata-kwata bai dace ba wannan wato sani wanda ake rufe mamaci mai aikin tasiri wannan kwata-kwata bai dace ba baya daga cikin girmama alkur'ani don haka magabatan kwarai ba ma a jikin wani kyalle a rubuta aya ta alkur'ani hatta da a masallaci gongon masallaci su al-imamu malik da sauran magabata ba su yadda ba a zo a rubuta irin su ayatul kursi irin su qul huwallahu da sauran ayoyi na alkur'ani kamar yadda aka samu wasu suna yi na'am
kuma ma ba da suke sanda
shi ma mu ba a sunnanta masa ko mu ce ba a wajabta masa sanya sutura in aka ce ma mu wanda yake bin limani liman in ya salamce shi ma mu iya abinda zai yi sai ya yi gaba ya maida wanda yake zaune ya zame masa sutura in kuma akwai bangon masallaci sai ya yi gaba ya zamanto bangon masallaci shine sutura ko wani gimshike daga cikin gimshikan masallaci in kuma na fahimci abinda kake yi in kuma kasancewar akan titi ne suka yi to kai da zaka wuce sai ya zamanto tsakanin duka da shi mai sallar ya zamanto ka sanya tazara wadda a kadan ta kai ta wuce mitir uku saboda daga inda mamu ya tsaya wannan mitir ɗaya da rabi shine daga inda mamu ya tsaya inda diddigen shi yake da inda za a ajiye sutura kamar yadda malamai suka auna iya gwargwadon shine mitir ɗaya da rabi daga inda mamu ya yi sujada ma'ana inda mai sallah ya aje goshinsa tsakanin shi da sutura zira'i ake samu zira'i shi kuma rabin metri ne kenan in ka ɗauki gaba ɗaya faɗin jikin shi da sauran shi har ya kai goshin shi ƙasa metri ɗaya kenan sai ka ƙara metri ɗaya wannan sai ka ƙara rabin metri kenan abin da ya kai ya wuce metri biyu zuwa abin da ya yi gaba kenan wannan kana iya bi ko da babu sutura a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul mazalim mun tsaya karshen wato babi na 14 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya ba wani izinin wani abu nashi ko kuma izinin wani abu wanda shi ma yana da haƙƙi a cikinsa shi ne malam ya ce jaza ya halatta misali abu ne na jama'a wanda kowa yana da haƙƙi a cikin shi, to sai kake so kai ka dau ka san da ya wuce na ƴan uwanka, to anan bai ya halatta sai ka nemi izinin su, in sun baka izini to ya halatta. Kamar misali abinda kuke tarayya da wani, to baya halatta ka dau sama da iya abinda yake haƙƙinka kenan sai in ka nemi izinin shi. Idan baka nemi izinin shi ka dau sama da abinda yake haƙƙinka, to wannan ka zalunce shi, dole sai ka nemi yafiya abunsa. Shine yace babun idza adina insanu li akhar shay'an jaza, malam yace babu ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan mutun ya ba wani izini game da wani abu to wannan ya halatta, shi wanda aka ba izinin kenan ya dau sama da abin da yake hakkin sa. Shine malam sai yazo mana da hadisin wato Ibnu Umar, Allah ya kara musu yadda, wato na faɗa cewa wato hadisin Jabala ke faɗa cewa kunna bil madinati fi ba'di ahli al-iraqi fa asabana sana, yake cewa mun kasance a birnin Madina a cikin wasu daga cikin mutanen Iraqi, fa asabana sana, wato shekara ta yunwa sai ta same mu. Idan aka ce sana, abinda ake nihi shekara ta bari kenan, shine fa asabana sana kenan, fa asabana ku minal musiba, fa asabana sanatu, ma'ana shekara ta kunci ta yunwa sai ta same mu. Fa kana ibn Zubair radiyallahu anhu yarzuquna at-tamr, Abdullahi dan Zubair Allah ya kara musu yadda, wato sai ya zamanto yana ciyar da mu da biyu. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا فيقول عبد الله بن عمر الله يكرم مسي يدا يكن وچي دمو لوكacin da aka kawo mana wannan dabino muna ci, sai yace da mu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an al-ikran, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani wato game da yin gane a wajen cin abinci, ma'ana in aka ce wannan al-ikran ko ka ce al-ikran wato shine game, ma'ana abu kan ka hada masa danguwa, dan haka aboki ake kiran shi da kari, an gane ko ake kiran shi da kari. To abinda ake nihi da al-ikran shine daukan biyu ko sama da biyu a lokacin da kuke cin abinda a al'adance a dabi'ance an san daidai ake ci, ko kai ka rinka daukan biyu ko sama da biyu, wannan haramun ne idan kuna ci da jama'a. Shine yace naha anil ikran, wato yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da daukan biyu ko sama da biyu wato a wajen cin abinci, sai yace illa an yasta'zina ar-rajulu minkum akhahu, sai idan mutum ya nemi izinin dan uwansa, in ya bashi izinin to ya halatta ya ringa daukan biyu. Amma idan yace bai yadda ba, bai baka izini ba, to bai ya halatta ka wadatu da wannan daidai kamar yanda shi ma ya wadatu. Amma shi wannan hani yake banta ne ga abincin da wato jama'a suke tarayya a kan shi. Amma in ya kasance abincin ka ne, kai ne ka saya, ka gaye kai ma mutane bismillah, to anan ba laifi kai ka ringa hada biyu, saboda naka ne mallakar ka ne. Amma in kawowa aka yi aka ba ku, ku biyu ne ko ku nawa ne, to baya halatta, ma'ana mutum ya ringa yin game, misali kamar dabino ka ringa hada biyu, ko misali dan wake ka ringa hada biyu ko sama da biyu, wannan duka kwata-kwata baya halatta. Kenan asali abinda aka sani daidai, to shine a ne Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake isar musu da wannan saƙo, wanda saƙo ne wanda ya kunshi hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da kenan yin daukan biyu ko sama da biyu a wajen cin abinci da jama'a sai dai da izinin su. Shine yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil ikrani, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin game a wajen cin abinci sai yace illa an yasta'zina ar-rajul minkum aqahu sai idan mutun ya nemi izinin wato dan uwansa sannan hadisi na biyu a baban kenan kaga wannan hadisi yana nuna mana duk abin da kake kuke da ta kake da tarayya da wani akan shi to bayya halatta ka dau iya abin da yake sama da hakkin ka sai da izinin abokinka shi abokin tarayya in ya baka izini kenan ya halatta sannan hadisi na biyu a baban hadisin Abu Mas'ud al-Ansari shine Uqba ibn Amir Allah ya kara masa yadda ke fada cewa anna rajulan min al-Ansar lalle wani mutum daga cikin mutanen Madina yuqalu lahu Abu Shu'aib ana kiransa da suna Abu Shu'aib kenan ya shahara da wannan kinaya tashi kana lahu gulamun lahab wato yana da wani yaransa wanda ke sayar da nama mahauci faqala lahu Abu Shu'aib Abu Shu'aib Allah ya kara masa yadda sai ya fada ga yaran nasa isna ali ta'ama khamsati yace masa shirya mun abincin da zai wadaci mutum biyar isna ali ta'ama khamsati yace shirya mun abincin da zai wadaci mutum biyar la'alli ad'u an-nabi sallallahu alaihi wa sallama khamisa khamsa yace dan na gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jama'ar da suke tare da shi kenan ciko shi zamanto shine cikon na biyar domin shi Abu Shu'aib ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zaune tare da shi akwai mutum hudu kenan har shi shine cikon na biyar din wa absara fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama da juwa ya ga alamar jin yunwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka yi bayani a baya yanayin dan adam da dabi'arsa game da abinda zuciyarsa ta kunsa to akan gane alamu daga fuska idan mutum yana cikin farin ciki da murna da walwala fuskarsa tana nunawa haka in yana cikin damuwa fuskarsa na nunawa shine Hausawa suka dau wata karin magana suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska ma'ana halin da zuciya take ciki ta mutum to a tambayi fuska da zaran ka kalli fuskarsa zaka iya gane yanayin da yake ciki to dan haka anan shi da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya fahimci cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yunwa ta addabe shi wannan kuma yana nuna mana irin rayuwa ta kunci da mazan shiya suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa ga yayin shugaban halitta kuma ga yanayin da ake ciki wanda kwana da kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kwashi abinci wannan wanda za a ci babu shi a gidan shi kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada take cewa mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan kwashe wata biyu zuwa uku tukunya bata hau ba aka tambaye ta me kuke ci Aisha take cewa al-aswadan bakaken nan guda biyu at-tamr wal ma dabino da baki zuwa shine abinci to kaga anan abinda zamu fahimta a matsayin ka na mumini dan ka samu kanka a cikin rayuwa ta kunci to kar ka samu damuwa an gane ko wannan kunci ba dawoma ba za a yi a cikin sa kuma ba shi bane ba sakamako na wato shimfida ma bawa duniya ba shi bane ba sakamako na mumin kamar yadda wani malami yake cewa falau kanati duniya jaza'an lil muhsini idan lam yakun fiha ma'ashu lil zalimi faqad ja'a fiha al anbiya karamatan wa qad shabi'at minha budunul bahaim yace kinda a ce duniya ta kasance sakamako ne na mai kyautatawa mai kyautata aiki yace to da azalimi dide da loma din takta abinci ba zai samu inda a ce wanda yake kyautata alaka tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala a ce duniya ita ce sakamakon shi to duk wani azalimi to ba zai kai labari ba sai yace faqad ja'a fiha al anbiya karamatan annabawan Allah sun yi yunwa a duniya sun kwana basu ci ba wannan kuma dan wato karanci ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala gare su dan Allah ya ƙara ɗaukaka matsayin su ne ya jarrabe su da wannan musiba da wannan bala'i. Sai yace wa qad shabi'at minha budunul bahaimi, ga ya dabobi sun kwana ciki a ciki amma annabin Allah ya kwana ciki da yamma. Dan haka kasancewar anan kenan, in ka samu kanka a cikin irin wannan yanayi na kunci, baka ci baka sha ba kuma babu kudin saya, to karka damu. Annabawan Allah haka suka rayu. Shine anan shine yace wa absara fi wajhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ju'a, ya ga alamar jin yunwa ne a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka ya faɗa ga yaransa cewa a shirya masa abincin da zai wadaci mutum biyar. Wannan kuma yana nuna mana irin yanda mazan jiya sahabbai suke karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da zaka yi gayyata, zaka gayyaci jama'a, to ya dace ka shirya musu balgwadan abincin da zai wadace su. Karka yi abincin da bai wuce ba na mutum goma, kuma alhali ka gayyaci mutum 20 ko 30 ko sama da haka, wannan kwata-kwata bai dace ba. Kenan iya adadin jama'ar da ka gayyata, to ka shirya gwargwadon abincin da zai wadace su. Kuma wannan abinci ne na musamman, yasa aka shirya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa. Shine sai ya ce fada'ahu, sai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wannan abinci. فتبعهم رجل لم يدع, sai wani mutum wanda baya cikin gayyatar, wato sai ya bi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan jama'a tashi. Kenan bayan an gayyaci mutum biyar, shi wani sai ya zamanto ya zo, ya zama na shida kenan. To sun tashi za su tafi, shi sai ya bi bayan su ba tare da shi an gayyace shi ba. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اتبعنا, لوكacin da aka iso gidan Abu Shu'aib kafin a shiga, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sanar da Abu Shu'aib, yake ce masa in hadha qad ittaba'ana, lalle wannan da kake gani wato ya biyo mu ne. An gane ko ba tare da an gayyace shi ba. A ta azanu lahu, shin zaka bashi izini shi ma ya shigo ya ci tare da mu? Kala na'am, yace kwarai da gaskiya Rasulullahi, ba laifi ya shigo. Kaga ita gayyata, iya gwalgwadon jama'ar da aka gayyata su ne suke da haƙƙi, kuma shi wanda ya yi gayyatar shi ne yake da haƙƙin jama'ar da ya ga ya dace ya gayyata ya gayyata. Wanda ba a gayyace shi ba, to wannan baya halatta ya je wurin da aka gayyaci jama'a, kenan dole sai da izini. Kenan walima in dai an keɓance jama'a, ba kira ba ne ba aka yi wanda yake gaman mai, to bai ya halatta mutum ya je. In ka je ko bai ya halatta ka shiga ka ci wannan abinci, dole sai da izinin jama'a. In ka je ka nemi izinin shi wanda ya shirya wannan walima, in ya baka izini ka shiga, in bai baka izini ba in ya so ka yi gaba. A takaice wannan hadisi shi ma yana nuna mana duk wani abu wanda yake na jama'a, wanda yake ba haƙƙinka ba, kenan anan dole sai ka nemi izini. In an baka izini wannan ya halatta. Zamu tashi babi na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala wa huwa aladdu al-khisam. Qala haddathana Abu 'Asim huwa an-Nabil an ibn Jurayj huwa al-Makki an ibn Abi Mulaika an Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبغض الرجال إلى الله لعلد الخصم. ما لم الله يجيكن سانا فأه ونن بابيني ونك بياني جمد أبن دي زود واتو جمد فتر الله سبحانه وتعالى لكي تشكين سورة البقرة وهو علد الخصام. Wannan farkon ayar shine Ubangiji Ta'ala ke faɗa wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-qisa. Ubangiji Ta'ala na faɗa daga cikin mutane, akwai wanda fadarsa a wannan rayuwa ta duniya za ta ringa burge ka tana kayatar da kai saboda zakin harshe, wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi, kuma yana shaida ma Allah, yana tabbatarwa, ma'ana yana rantsuwa da Allah akan cewa abin da ke cikin zuciyarsa daidai yake da abin da ya bayyana, alhali kuma sabanin haka ne, wanda sifa daga cikin sifofin munafiki bayyanar da sabanin abin da yake cikin zuciyarsa, kuma dan ya maka rantsuwa da Allah akan ƙarya, wannan ba komai bane ba abunsa. Sai ya ce wa huwa aladul fisa, Ubangiji Ta'ala ya ce alhali kuma mutum ne wanda yake mai tsananin husuma, akwai tsananin jidali tare da shi. Shine anan ya ce wa huwa aladul fisa, Ubangiji Ta'ala ya ce alhali kuwa wato mutum ne wanda yake mai tsananin husuma. Lafazin al-alad wato an ciro shi ne daga alladad, idan aka ce alladad gardama kenan, jayayya, mutumin da in ya ja baya saki. Don haka idan ka ji Larabawa sun ce fulanul ladi, ko kuma alad, wanda ta kowane bangare in dai gardama ta kullutu shi baya saki, sai dai a sakan masa, mutum ne wanda yana da karfin jidali, a ja sai dai a gaji a bar shi, to shine suke kira da alladi kenan. Idan ka ce al-alad, wannan ismu tafdil ne kenan, wanda yake mafi tsananin gardama da jayayya, shine Ubangiji Ta'ala ya ce wa huwa aladul khisa, wato mutum ne mai tsananin gardama da jayayya, wanda wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai. Sannan malam sai ya zo da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda matarsa Aisha Allah ya kara mata yadda ta rawaito daga gunsa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna abghadar rijali ila Allah, lalle mafi kyamar mutane abun Allah. Lafazin ar-rijal la mafhuma lahu, ko da mace ce ce ta shiga, don haka kenan a takaice mai makon ka ce inna abghadar rijali, lalle mafi kyamar mazaje, sai dai ka ce mutane, in aka ce mutum, mace ma mutum ce. Inna abghadar rijali, lalle mafi kyamar mutane abun ilallahi, abun Allah, al-aladul khasib, wato mutum wanda yake mai tsananin kusuma, shi Allah ya fi kyama. Malam ya yi wannan babi don ya nuna mana tsananin gardama da jayayya, ko da kana da gaskiya wannan abin zargi, ko da misali abu ne wanda yake na gaskiya, to wannan abin zargi ne, ba a bukata, ba a son mumini ya zamanto yana da tsananin jayayya. Ko da ka tabbata gaskiya ne, in ka ja ya ja, ka gani ya ki fahimtar inda aka sa gaba, to kyale shi. Shine anan malam yayi wannan babe kafin ya nuna mana, kuma ya mana baban da inda gardama wato tafi muni kenan, shine akan abin da yake ba gaskiya ba kenan. Wannan yayi baban koda akan gaskiya ne, to wannan bai dace bai zamanto mumini a same shi yana da tsananin kusuma, koda haƙinka ne kai kake da haƙi, kaja an ki baka haƙinka, to anan ka sassauto a yi sulhu, kar ya zamanto mutum yana da tsananin kusuma. Shine kenan anan Ubangiji Ta'ala ya ce wa huwa aladul khisa, ya ce wannan mutum mai zaƙin halashe, Ubangiji Ta'ala ya ce halinsa na biyu, ya ce wa huwa aladul khisa, mutum ne mai tsananin kusuma. Shine anan ya ce inna abghadar rijali ila Allah, lalle mafi kyamar mutane abun Allah, al-aladul khasib, wato mutum mai tsananin kusuma, shine Allah ya fi kyama. Wanda a kullun abinda bawa mai hankali yake nema shine ya aikata abinda Allah zai so shi ya kaunace shi, ba abinda Allah zai ki kai kyamace ka ba. Duk abinda zai janyo ki da kyama na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to wannan ya zama wajibi bawa ya kokari ya nisanta. Dan haka kenan yana daga cikin abinda yake haifar ma bawa ki da kyama ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, shine wato tsananin kusuma. Babu ismi ma khasama fi batilin wa huwa ya'lamu. Qala haddathana Abdul Aziz ibn Abdillah huwa ad-Dirawardi. Qala haddathani Ibrahim ibn Sa'ad an Salih huwa Zakwan as-Samman az-Zayyat an ibn Shihab huwa az-Zuhri قال أخبرني أروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي كفاءة من النار فليأخذها أو ليتركها. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na girman laifin duk mutumin da ya ringa husuma ya ringa jayayya game da abin da yake ƙarya ka tabbata ba haka bane amma ka ci gaba da jayayya wa huwa ya'lamuhu shine yace alhali kuma ya san da haka ya san da cewa ba haƙƙin shi bane ba ya ringa ja ko kuma jayayyar da ake ya tabbata abin da yake faɗa ba haka bane amma sai ya ci gaba to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Zainab iyar Ummu Salama abular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ita Zainab ke wato ita ce take ba Urwa ibn Zubair labarin cewa mahaifiyarta Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta bata labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi babi hujrati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wata khusuma ma'ana ya ji wata jayayya wato a kofar ɗakin sa ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana dangane da masallaci an gane ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wato ana khusuma ana jayayya a kofar ɗakin sa fa kharaja ilaihim manzon Allah sai ya fito fa qala sai yace innama ana bashar manzon Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne lafazin bashar shine dan adam dan adam ba a ce masa bashar illa domin kasancewar fatarsa a bayyane take a fili duk fatar da take a bayyane a fili ba gashi da ya lullube ta shine ake kira bashara dan haka dan adam ake kiran shi kenan bashar anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ana bashar kusan da cewa ni dai dan adam inna ma kwa siga ce daga cikin siyagul hasr ka'ida ita kuma sigatul hasr malamai suka ce tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma adahu tana tabbatar da abinda aka ambata a bayanta amma duk abin da ba shi ba kuma ta kore don haka shine anan yace inna ma ana basharu kusan da cewa kadai ni dai dan adam hausawa suka ce waka a bakin mai ita ta fi dadi anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ne yake cewa inna ma ana bashar kuma kamar yanda ubangiji ta'ala ya umarci shi ya fada mana cewa muji a can cikin suratul an'am qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal basir afala tatafakkaru ubangiji ta'ala yace fada musu qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi ce da su bazan ce da ku ba taskokin jin kai na ubangiji aguna suke na ba wanda na ga dama na hana wanda na ga dama a'a taskoki na jin kai a hannun Allah suke shi yake ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama yusibu bi rahmatihi man yasha kuma me yace wato kullau antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashiyatal infaq wa kana al insanu qatura da haka yace kullu aqulu lakum inni khaza'inullahi bazan ce da ku
taskokin jin kai na Ubangiji a hannuna suke, in ba wanda naga dama na hana wanda naga dama a wala aqulu lakum inni malak, kuma bazan ce muku ba ni malaika ne. To anan Ubangiji ta'ala ya ce da manzansa ya fada mana cewa taskokin jin kai ba a hannun shi ba suke, kuma ya fada mana cewa shi ba malaika bane. To wani mahalli za mu aje shi? Sha za ka yi aljanne? Idan ka ce aljanne, ka rage masa daraja, saboda ɗan adam ya fi aljani daraja. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan adam ya fi aljan daraja. To anan Ubangiji ta'ala ya ce ya faɗa mana cewa shi ba mala'ika bane. To kenan kaga ba za ka ce aljan bane. Kenan me ya rage? Ka aje shi matsayin da Allah ya aje shi. Dan adam ne, an haife shi ta hanyar mahaifiya da mahaifi Amina da Abdullahi, sai dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa matsayin da inda za ka haɗa duk wani mai matsayi tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, ɗaya daga cikin matsayin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga cikin ɗari ba al'umma ba ta ɗauki daidai da ɗaya ba. Ubangiji ta'ala ya fifita shi akan halittu gaba ɗaya, domin Allah ya wato ya keɓance shi da waɗannan matsayi na martaba guda biyu, shine annubuwa war risala, annabta da manzanci. Allah ya zaɓe shi, ya turo shi a matsayin annabi ne nashi, manzo ne nashi. Kuma a cikin manzannin gaba ɗaya Allah ya tankaɗe, ya rauraye, ya zaɓi biyar, sune ulul azmi minar rusul, annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da shifiyayyen halitta. A cikin biyar ɗin Ubangiji ta'ala kuma ya zaɓe shi, ya fifita shi akan kowa da kowa. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa, ana sayyidu waladi Adama yawmal qiyama wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu shafi wa awwalu mushaffa. Yace ni ne farkon, wato ni ne shugaban ƴaƴan Adam a ranar kiyama. Yin al-kiyama ku yini ne wanda Allah zai tattara al'ummu na farko da na ƙarshe. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Kamar yadda ya faɗa, hadha yawmul fasl jama'anakum wal awwali. To anan manzo Allah yake cewa ni ne shugaban ƴaƴan Adam a ranar kiyama. A wata riwaya yake cewa babu wani annabi tun daga Adam da wanda ke bayan shi har aka zo kaina, ni cika makin annabawa. Manzo Allah ya ce gaba ɗayan su suna karkashin tutata a ranar kiyama. Sannan yace ni ne farkon wanda kabarinsa zai dare, na dago kai in an yi gusa ta tashin alkiyama, shine farkon wanda kabarin shi zai tsage ya dago kai. Sannan yace kuma ni ne farkon wanda zai nemi ceto, kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto, shine ash-shafa'atul uzma, lokacin da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Adam da annabi Musa da annabi Isa suka kasa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai karbi wannan nauyi, shine zai nemi ceto a wajen Ubangiji, ya nema ma al'ummu al-hurmar Ubangiji ta'ala ya rage hukunci, kowa ya san makomarsa. Kuma yace ni ne farkon wanda za a karbi ceton, Allah zai karbi wannan ceto nashi, shine ya masa alƙawari, asa an yaba afaka rabbuka, asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda. To dan haka kenan anan ta fuskar halitta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan adam ne. An gane ko? Dan adam ne, kamar yanda sauran halittu aka samar da su ta hanyar uwa da uba, shi ma ta hanyar uwa da uba aka samar da shi. Yana rashin lafiya yanda muke rashin lafiya, yana ci yana sha irin yanda muke ci muke sha, yana zuwa kasuwa kamar yanda muke zuwa kasuwa. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sannan yana rashin lafiya kamar yanda muke rashin lafiya, yanda kuma ba mu san gaibu ba, shi ma haka bai san gaibu ba, sai ta hanyar wahayi. Amma kai tsaye yanda ba za mu iya sanin wani al'amari na gaibu, to haka annabawan Allah ba sa sanin bai kai tsaye sai ta hanyar wahayi Allah ya turo musu sakon cewa ga abin da zai wakana nan gaba kamar yadda Ubangiji ta'ala ke fada qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun kamar yadda yake fada walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun kamar yadda ya fada qul la ya'lamu wannan qul alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul kamar yadda ya fada wa ma kana Allahu li yudli'akum 'ala al-ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha kenan annabawan Allah suna sanin gaibu amma ta hanyar wahayi amma kai tsaye a dunkule ka ce ai annabawan Allah sun san gaibu to wannan kuskure ne domin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu dan haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishe mu misali yana salla da takalman sa kasan takalmar akwai najasa ana cikin salla maza Allah ya cire takalman sa ya maida gefe ya aje sahabbai da suka ga ya fitar da takalman sa ya maida gefe ya aje gaba ɗayan su kowa ya fitar ana gama salla maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya waiwayo sai yake cewa me yasa naga duk kun fitar da takalman ku suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka Maza Allah ya ce ku san da cewa sababin abin da yasa na cire takalma na aje Jibrilu ne alaihi salam ya zo ya sanar da ni cewa akwai najasa a kasan takalma na dan haka na fitar da su Maza Allah ya ce daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci ya leka kasan takalman sa idan akwai najasa Maza Allah ya ce ya goge takalman sa yayin sallah da takalmin shi anan tambayar ga muke inda a ce Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu to aida bazai inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sane da wannan najasa shin zai shiga sallah ta takarmi shi da najasa kenan wannan dalili ne wanda yake nuna cewa annabawan Allah kai tsaye basu san gaibu dole sai ta hanyar wahayi kaga ana cikin sallar Allah ya sanar da shi cewa ga yanayin da ake ci kuma haka ana cikin tafiya Aisha Allah ya ikara mata yadda ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yada zango a cikin wata dokar daji a lokacin nan Aisha an durkusar da raƙumi ta sauka sai take cewa za ta je ta biya bukatarta Aisha ta je ta biya bukatarta ta dawo ta nemi tsakiyarta ta rasa aka buga aka bincika tsakiyar ke wuyanta ba aka bu baya a je can inda ta je ta biya bukatarta aka je ba a samu wannan tsakiya ta Aisha sai da aka zo za a tashi da aka daga raƙumi sai aka same ta a kasar raƙumi ya danne ta da kirji kaga inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran annabawa suna sanin gaibu kai tsaye da lokacin da Aisha ta bashi labarin cewa tsakiyarta ta bace to ba zai hada ɗan nema cewa a je a nemo da cewa zai kuje ku daga raƙumi wannan tana kasan wannan raƙumi to dan haka dai a takaice kenan dan adam ne ta fuskar halitta haka ta fuskar yanda muke ci muke sha da yanda muke zuwa kasuwa da yanda muke rashin lafiya da yanda muke mantuwa da yanda kuma bamu san gaibu ba to shi ma haka sai ta hanyar wahayi Ubangiji ta'ala yake sanar da shi abin da zai wakana nan gaba ko kuma abin da ya wuce to shi ne anan yace innama ana bashar manzo Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne kadai wa innahu ya'tini al-khasm manzo Allah yace ku san da cewa masu jayayya sukan zo masu rikici wannan yaja wannan yaja sukan zo domin nayi musu hukunci manzo Allah yace fala Allah ba'dakum an yakuna ablaga min ba'd miwa junan ku yakan kasance yafi juna iya zance gane ku akan samu wani baligh ne mutum ne wanda yake yana da iya zance wanda dan iya zance zance wanda yake kariya yakan iya kokarin gamsar da kai ka fahimci cewa gaskiya ne alhali ko ba haka bane saboda wato zakin halishi shine manzo Allah yace fala Allah ba'dakum miwa junan ku an yakuna zai iya kasancewa abu daga min ba'd yafi wato juna iya zance fa ahasibu annahu sadaqa, shi wannan mai iya gwanin zance manzon Allah yace sai na zaci cewa shi yake da gaskiya. Fa aqdi lahu bidhalik, manzon Allah yace na bashi gaskiya, na yanke hukunci na bashi gaskiya. Me yasa? Domin zahirin abin da ya bayyana gare yace faman qabaitu lahu bihaqqi muslim, duk wanda na yanke hukunci na dau haƙƙi na musulmi na bashi, alhali kuma ba haƙƙin shi bane ba. Manzo Allah yace fa inna ma hiya kifatu minan nar, ya san da cewa yanki ne na wutar jahannama na dauka na bashi, tashi ta rage fali a kuzha ya karba audi ya turka. Manzo Allah yace ko kuma ya bari ya ma kansa wa'azi. Lafazin anan da yace bi haƙƙin muslimi, kar ka fahimci cewa yake banta da haƙƙin muslimi wanda yake ba musulmi ba ar ne kana iya jayayya akan ƙarya dan ka ci dukiyar shi ko da ba musulmi bane ba bai halatta. An gane ko? Nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bi haƙƙin muslimi dan ya nuna mana yin wannan ga abin da ya shafi musulmi to yafi mu, kace haƙƙin muslimi wannan yafi muni, amma ko da ba musulmi bane ba to baya halatta ka zalunce shi. Kaga wannan hadisi a takaice yana nuna mana annabawan Allah ba su san gaibu ba. Inda a ce annabawan Allah sun san gaibu, to kai tsaye da zaran masu jayayya sun zo ba maganar iya zance. Annabin Allah zai iya cewa wani shine mai gaskiya, wani shine marar gaskiya, a dau gaskiya a ba mai gaskiya. An gane ko? Kamar yanda matan da suka wannan mata da miji waɗanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi liyani, shi mijin ya yi rantsuwa hudu ya cike ta biyar cewa la'antar Allah ta tabbata a kan shi in har ƙarya yake ma matar shi cewa ta yi zina. Ita ma ta yi rantsuwa hudu ta cike ta biyar cewa fushin Allah ya tabbata a kanta in har mijinta yana da gaskiya game da abin da yake jefanta. A ƙarshe manzon Allah yake cewa wallahi Allah dai ya san ɗaya daga cikin ku da ya makaryaci. Kaga ya mai da sani zuwa ga Allah. Allah ya san dai ɗaya daga cikin ku makaryaci ne. Ita ta yi rantsuwa biyar, shi ya yi rantsuwa biyar. To anan kaga shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa la'alla ba'dakum an yakuna ablagha min ba'd. Me yiwa junan ku yakan fi juna iya zance. Fa ahasibu annahu sadaqa, shi gwanin iya zance manzo Allah yace idan ya labarta mun sai na zaci cewa yana da gaskiya. Fa aqdi lahu bidhalik, yace sai na yanke hukunci na bashi gaskiya cewa shine mai gaskiya ba komai ba saboda iya zance. Sai yace to faman qabaitu lahu bihaqqi muslim, wannan kuma kashe da ni da barazana. Manzo Allah yace duk wanda na yanke hukunci na dau haƙƙi na musulmi na bashi, alhali kuma ya san ba haƙƙin shi bane, manzo Allah yace fa inna ma hiya kifatu minan nar, ya san da cewa yanki ne na wutar jahannama na bashi. Fa ya akuzha, manzo Allah yace tashi ta rage ya karba auliya ta ruka ko kuma ya bari. Don haka malamai suke faɗa suke cewa hukumul hakim la yughayyirul haqa'i, hukuncin alƙali baya canza abin da yake haƙiƙani. Dan kar ka fahimci cewa alƙali dan ya ji ta bakinka ya ɗauki gaskiya ya baka alhali kai ne marar gaskiya, to kar ka fahimci cewa ya canza wannan al'amari cewa ka ci banza. Dole a kiyama sai ka yi aman haƙƙin masu haƙƙi. Kenan ha, hukuncin alƙali baya canza abu wanda yake haƙiƙani, ko da ka tabbata in ka tabbata kai ne marar gaskiya, ko da alƙali ya baka gaskiya cewa ka yi rinjaye a shari'ar da aka yi, to kar ka yi tsammanin cewa wannan rinjaye ne wanda yake na gaskiya. A ranar kiyama sai ka dawo ma da masu haƙƙi haƙƙin shi. Alƙali ya yanke hukunci ne akan zahirin abin da ya bayyana gare shi, domin bai san gaibu ba. Sanin gaibu al'amari ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kenan malam yayi wannan babi dan ya nuna mana a inda tsananin husuma wato yafi muni kenan akan abu wanda yake ƙarya, amma koda akan gaskiya ne ba a buƙatar mumini ya zamanto yana da tsananin jayayya. Babun idza khasama fajar, قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جابر هو غندر عن شعبة هو بن الحجاج الواسدي العتكي عن سليمان هو بن يسار عن عبد الله بن مرة عن مسروق هو بن الأجدع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع إن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد ودر وإذا خاصم فجر. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aibin mutumin da in yayi husuma to zai wuce iyaka, wanda in husuma ta hada shi da wani to sai ya zarce iyaka. To wannan ya zo da abin zargi, lalle koda husuma ta hada ka da wani to karka wuce iyaka. Shine yace babun sai yace idza khasama fajar, wato babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zargi da aibanta mutumin da in husuma ta hada shi da wani to yakan kitare iyaka. Shine anan malam sai yazo da hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa arba'un man kunna fihi, manzon Allah ya ce halaye guda hudu, duk wanda halayen nan guda hudu suka tattaru gare shi, manzon Allah ya ce kana munafiqan, ya zamanto wato tacaccen munafiki. An gane ko? Tadudi ne guda hudu, ko ka ce ɗabi'u guda hudu, ko ka ce halaye guda hudu, duk wanda halayen nan guda hudu suka tattaru gare shi, manzon Allah ya ce kana munafiqan, ya kasance munafiki ne tsantsa. Aw kanat fihi khaslatun min arba, aw ana lishak, marwayacin ne ya samu kokonto. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cayi arba'un man kunna fihi kana munafiqan, ko kuma cayi man kanat fihi khaslatun min arba in kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada, duk wanda dabi'a ko kuma mu ce hali ɗaya daga cikin halayen nan guda hudu ya kasance tare da shi to ya tabbata cewa yana da wani hali na munafikai, sai ya daina wannan abu da yake. Tare da cewa a wata riwaya yakan zo wanda babu kokonto, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an-nifaq hatta yada'aha. Shine anan yace aw kanat fihi khaslatun min arba, kenan ko kuma abinda manzon Allah ya faɗa man kanat fihi khaslatun min arba, duk wanda wato hali ko mu ce ɗabi'a daga cikin ɗabi'u guda hudu wato ya kasance gare shi, manzon Allah yace kanat fihi khaslatun min an-nifa, yana da hali wato na munafirci hatta ya da ahasi ya daina wannan hali, sannan ya dawo kan layi kenan. Wato tada ta farko manzon Allah ya ce idza haddatha kadhaba, idan ya bada labari manzon Allah ya ce sai ya yi ƙarya, maimakon ya faɗi labarin kamar yadda yake a sai ya ƙari, ya yi ƙari ko kuma ya rikida zancen ya bada shi a baiwar shi ne ya ce idza haddatha kadhaba, idan ya bada labari manzon Allah ya ce sai ya yi ƙarya. So da yawa akan samu kuskure a wajen karanta wannan lafazi, sai ka ji mutum ya ce idza hadatha, idan ka ce hadatha min al-hadath ne, in aka ce al-hadath shi ne bayan gari, kenan dole dalil din sai ka masa tashdid, kenan ala wazni fa'ala idza hadatha domin muta'addi, ai idza hadatha ghayrahu, in zai ba wani labari kaza ba sai yi ƙarya a cikin labarin. An gane? Sannan so da yawa kuma lafazin kazzaba sai ka ji an ce kazzaba, sai ka yi zance idza hadatha kazzaba, in ka ce kazzaba ya ƙaryatar kenan. Shine yace idza hadatha, idan ya ba da labari kazaba sai yayi ƙarya a cikin labarin sa wajiba wa'ada wato dabi'a ta bi manzo Allah yace idan yayi alƙawari akhlafa sai ya saba alƙawari yakan yi alƙawari sai ya saba kuma babu wani uzuri wanda ya sanya shi game da saba wannan alƙawari dan haka so da yawa shi dabi'ar munafiki a lokacin da yake maka alƙawarin to babu shi a zuciyarsa kawai yana faɗa ne da harshensa ya quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi ya quluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubi shine yace wa idza wa'ada idan ya ma wani alƙawari akhlafa sai ya saba alƙawari wa idza ahada manzo Allah yace idan ka kulla alƙawari da shi kuka yi yarjejeniya gadara wato sai yaudara ka kulla alƙawari da shi in ma kun hada wata mu'amala ta dukiya ko kun hada wata mu'amala wani abu dai wanda ya hada ka tsakaninka da shi kun yi yarjejeniya gadara manzo Allah yace sai yaudara wa idza khasaba manzo Allah yace idan yayi husuma fajara idan yayi husuma da wani fajara sai ya wuce iyaka lafazin al-fujur shine mujawazatul had sai ya ketare iyaka wannan shine kenan mahallul shahid abinda yasa malam yazo da wannan hadisi dan ya nuna mana cewa in ma husuma ta kama to kar mutun ya wuce iyaka an gane ko karka wuce iyaka in ma husuma zaka yi koda kana da gaskiya akan wannan abu da kake jiya to karka wuce iyaka ka shiga haƙƙin da ba naka ba domin wuce iyaka a wajen husuma wannan sifa ce daga cikin sifofin munafikai dan haka manzo Allah yace wa idza khasama fajara wato idan yayi husuma da wani manzo Allah yace fajara sai ya wuce iyaka babu kisasil mazlumi idza wajada mala zalimihi wa qala ibn sirin yuqasuhu wa qaraa wa in aaqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi qala haddathana abu al-yaman huwa al-hakim ibn nafi qala akhbarana shu'aib wa ibn abi hamza an az-zuhri wa ibn shihab qala haddathani urwa أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له إيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري أنه قال حدثني يزيد وابن أبي حبيب عن أبي الخير هو مرصد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin wanda aka zalunta ya saka wuta ma kansa in ya samu dukiyar shi wanda ya zalunce shi misali mutum ne ya zalunce ka a dukiyar shi a dukiyarka sai aka yi dace dukiyar shi ta shigo hannunka to sai ka yi kokari ka fitar da haƙƙinka fitar da haƙƙi ya halatta shine yace babu kisasil mazlumi babi ne wanda ke bayani game da hukuncin wanda aka zalunta shin zai iya saka wuta ma kansa idza wajada mala zalimihi idan ya samu dukiyar shi wanda ya zalunce shi zai iya saka wuta ma kansa ko kuma dole ne sai an je gaban alƙali mutum yana iya yanke ma kansa hukunci a wannan bangare shine kenan malam yayi babu malam sai yazo mana da athar na Ibn Sirin wanda athar kin yana nuna mana malam ya tafi akan cewa ya halatta ka fitar ma da kanka haƙinka in dai akan abin da ya shafi dukiya ne ba sai an je gaban alƙali ba in aka yi katari kenan dukiyar shi wanda ya zalunta ta shigo hannunka shine yace wa qara'a wato Ibn Sirin ne yake cewa yuqasu wato zai sakauta ma kansa mutum ya sakauta ma kansa menene dalili sai ya karanto wannan aya wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi ubangiji ta'ala yace in za ku yi hukuba to fa'aqibu ku yi hukuba bi misli ma uqibtum bi kwatancin hukubar da aka muku an gane ko in za ku rama kenan wata hukuba da aka muku to ku rama gwalgwadon hukubar da aka muku tun anan wato mun fahimci cewa ga inda malam ya karkata tare da cewa mas'ala ce khilafiyya wasu daga cikin magabata suna ganin cewa idan mutum ya zalunce ka a dukiyarka ko a rayuwarka a karan kanka to baya halatta wato kai ka sakauta ma kanka dole sai dai hukuma to anan shine malam sai yazo da asar na Ibn Sirin wanda yake nuna cewa in dai mutum ya zalunce ka a dukiyarka kenan dukiyar shi ta shigo hannunka to babu lai ka samu wata dama ita ce shine suke kira azzufur kenan rabauta wana azzufur kai azzufur kenan ka rabauta da dukiyar wanda ya zalunce ka ayi dace kenan kai ma ka ga dukiyar shi to anan shine malamai suka ce zaka iya daukan daidai hakkin ka suka ce a ba zaka iya ba dole sai dai ka kai ma alƙali shine anan Ibn Sirin Allah ya ji kansa yake cewa yuqasu wato sai ya juje kenan ya dau iya abin da yake haƙin shi ya sakauta ma kansa sai ya karanto wannan aya wa ina aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi anan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda na fada cewa Hind bintu Utba ibn Rabi'a Allah ya kara mata yadda فقالت يا رسول الله تفدا غ منزل الله صلى الله عليه وسلم تچي مسا ان ابا سفيان للي مي غدانا ابو سفيان الله يقرا مسا يدا رجل نسيك تچي متين ني وندي يكي واتو مي تورن هانو معنا بايا بمبروا دكيو اذا aka ce nisik wanda kenan in dukiya ta shiga hannun sa yake rike ta dakyo hatta da kenan iyalin shi bai ya ba su gwalgwadon abin da ya dace a ba su shine tace inna aba sufiyana lalle mai gidana abu sufiyan rajulun mistik wato mutum ne wanda yake wato dabi'ar sa wato shine taurin hannu ma'ana baya bambaruwa da dadi fa hal alayya harajun an udima min alladhi lahu iyalana tace ya rasulullahi ko akwai laifi a kaina wato idan na ciyar da iyalinmu daga cikin abin da yake dukiyar shi ma'ana na dan wani abu a bayan gidan shi na ciyar da iyalinmu kamar yadda yake cikin wata riwaya take cewa ya rasulullahi mijina Abu Sufyan yana da taurin hannu baya bani ni da ƴaƴana iya abin da zai wadace mu tace ya rasulullahi in na dauka a bayan gidan shi na ciyar da iyalin na tace ya rasulullahi ko ina da laifi maza Allah ya ce la haraja alayki an tudi imihim bil ma'ruf maza Allah ya ce babu laifi a kanki da zaki dauka daga cikin dukiyar shi wanda bai baki ba ki ciyar da ƴaƴansa bil ma'ruf amma fa da halin kyautatawa kar ki wuce iyaka kamar misali iya abinda zai wadace ku kilo biyu shi ko sai ya dau kilo ɗaya ko kilo ɗaya da rabi ya bada to anan ba laifi kenan bayan idan shi a cikin kenan iya gurgurdan abin da zai isa shine anan manzo Allah yace la harja alayki ba laifi akan ki an tudi mihim da zaki ciyar da su bil ma'ruf wato da hali wanda yake ne kyautatawa kaga anan kasancewar mai gida abu ne wanda yake wajibi akan shi haƙƙi ne akan shi ya ciyar da iyalin shi matar shi da ƴaƴansa haƙƙi ne nasu akan shi ya ciyar da su idan yaki ba su haƙƙin su ya zalunce su to anan idan wani abu nashi ya shigo hannu dukiyar shi shin za su iya daukan gulgudan haƙƙin su? Za su iya dauka. Misali, baya ba su abincin da zai wadace su, kenan anan bayan idan shi kenan sukan iya dauka gulgudan abin da zai wadace su. Amma in suka wuce wannan kuma sun yi zalunci bakin iya abin da zai wadace. Don haka manzon Allah ya ce la haraja alayki, sai ya ce antu bi ilihim bil ma'ruf, ba laifi a kanki da zaki ciyar da su da halin kyautatawa. Kenan misalin da muka yi, kilo biyu yake wadatar ita matar ita da ƴaƴanta, shi kuma mai gida sai ya bata kilo ɗaya ko kilo ɗaya gare. To anan ba laifi, kenan anan sai ta ɗau cikon abin da ya rage. In kilo ɗaya ba ta, kenan kilo ɗaya za ta iya ɗaukan kilo ɗaya bayan idan shi kenan ta haɗa. An gane ko? Kenan in an yi katari wata dukiyar shi ta shigo hannu, kenan sai ta ɗau gwargwadon iya abin da za ta shi. Amma ta ɗora a kan haka baya halatta. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin Uqba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda ke faɗa, cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce masa innaka taba'athuna ya rasulullahi, lalle wato wani lokaci kakan aika mu domin wasu buƙata, kakan aike mu. Fa nanzilu bi qaumin la yakrununa, mukan sauka wajen wasu jama'a waɗanda ba sa mana gara ta baki, ba sa karɓar bakuncin. Me ake nihi da alkirashi ta ce garar bako? Garar bako shi ne ba shi masauki da ci da sha, wato iya gwargwadon inda shari'a ta yake. Shi ne ya ce la yakrununa, wato ba sa ba mu iya abin da ya dace da ake ba bako, ba sa ɗaukan nauyi. Shi kuma kasancewar wato in kai bako haƙƙi ne nashi, ka ɗauki nauyin shi, ka ba shi masauki, ka ba shi ci da sha, wato tsawon kwana uku. Idan an cike kwana uku, to anan sai ka nuna masa cewa iya abin da yake kanka na shari'a ba ya sauka, kenan ya nemi masauki. In kuma ka yi haƙuri bayan kwana ukun ka ci gaba da bashi, to wannan kuma sadaka ce, abin da yake na wajibi a kanka ka bada. Shi ne sai ya ce fa ma tarafihi ya rasulullahi, me ka gani game da jama'ar da ba sa ɗaukan nauyin bako, ma'ana ba sa ba bako haƙƙin shi, yaya kake ganin ya dace wai? Fa qala lana manzon Allah, sai ya ce da mu in nazaltum bi qauli, in har kun je kun sauka a wajen wasu jama'a a matsayin baki kuke, fa umira lakum bima yanbaghi lil-bay, aka yi umarnin cewa a baku abin da ya dace a ba bako, fa qawlu manzon Allah ya ce ku karba. In dai sun zo muku da iya abin da ya dace a ba bako, manzon Allah ya ce ku karba. Fa in lam yaf'alu, in ku ba su aikata ba, ba su baku ba abin da ya dace a baku, manzon Allah ya ce fa kuzu minhum haqqakum, wato karbi ku dau haƙƙin bako wato daga kunsu, ma'ana in kun san dai su kuna iya karbar, kuna iya daukan abin da yake haƙƙin bako, kenan bakin gwargwadon iya abin da yake haƙƙin, kenan za ku iya dauka. Amma abin da yake ya wuce haka bai halatta. To dan haka a takaice, wato wannan hadisi kuma yana nuna mana a shine ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa shirya ma bako garar baki wannan wajibi ne. Dole ne in dai bako ka yarda, ka amince ya zo gunka, to dole ne ka bashi masauki, dole ne kuma ka bashi ci da sha, wato tsawon wannan kwaninka. Tare da cewa jumhur malamai su sun tafi akan cewa sunna ce mai karfi, ba dole bane ba ɗaukan nauyin bako, amma magana mafi rinjaye dole ne. In dai ka yarda ya zo a matsayin bakonka yake, to dole ka bashi masauki, dole ka bashi ci da sha iya waɗannan kwanaka. Don haka dai a takaice, al-Imamu Shafi'i Allah ya ji kansa shi ma yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa in dai abin da ya shafi dukiya ne, mutum ya zalunce ka, in aka yi dace dukiyar shi ta shigo hannunka, to za ka iya ɗauka. An gane ko? Za ka iya ɗauka. Amma tare da cewa kar ka yi abin da za a, wasu malamai suka ce ya zamanto mutum ya kiyaye wasu abubuwa da za su biyo baya, kamar yanzu misali mutum ne ya saka kake kula da dukiyar shi amma bai ya baka haƙƙinka bai ya baka haƙƙinka sai ka tambaya wai kamar misali mutumin da yake tsaren shago galibi a al'adancin nawa ne ake bashi haƙƙin shi a wata sai ka tambaya sai aka ce maka jikka 50 ake bashi a wata in dai tsaren shago ne jikka 50 ne ake ba mutum a wata misali to shi kuma ya danne haƙƙinka bai ya baka to anan sai ka yi kokarin fitar da haƙƙinka ta bayan idan shi amma kar ka wuce iya abin da yake haƙƙinka amma in ya zamanto a wajen ɗaukan haƙƙin naka za a tuhumce ka da sata to anan kuma sai ka kiyaye anan kuma menene ya dace sai ka kai ƙara inda za a fitar maka da haƙƙinka kina wannan ana maganar shin mutum ya iya fitar ma da kanshi haƙƙin shi idan an zalunce shi wannan kenan akan abin da ya shafi dukiya in an yi katari dukiyar wanda ya zalunce ka ta shigo hannu kana iya fitar da haƙƙinka amma abin da ya shafi wato jiki kamar misali mutum ya taɓa lafiyarka to anan bai ya halatta ka fitar ma da kanka haƙƙinka iya abin da ya dace wato ka kai ƙara inda za a fitar maka da haƙƙinka in ba za ka iya haƙura ba domin shi in an zalunce ka fitar da haƙƙi wannan lalle halaka ne ana maganar halacci amma tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi cewa in an zalunce ka dole ne ka fitar ma in kana da halin fitar ma kanka haƙƙi dole ne ka fitar ma kanka haƙƙi kamar yadda Ibn Hazm Allah ya ji kanshi da sauran wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa duk wanda ya zalunce ka in dai ka samu damar rama zaluncin da ya maka to dole ne ka rama in ba ka rama ba ka yi laifi mecece hujja suka ce wannan aya wa ina aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa man itada alaykum fa'tadu alayhi bi misli ma tada alay amma tare da cewa jumhurul malamai suka tafi akan cewa halaka ne mutun ya fitar da haƙƙin shi in ya samu dama akan zaluncin da aka masa amma abin da yafi dacewa ya dau hakuri kamar yadda bayan wannan aya ne Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin kuma haka can da yace fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kuma haka ya fada wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum haka ya fada fa afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri haka ya fada kuma fasfahi safhan jami shine anan kenan shi malam ya tafi akan cewa in dai ka samu damar rama zaluncin da aka maka ga wanda ya zalunce ka a cikin dukiya an yi dace dukiyar shi ta shigo hannunka to zaka iya fitar da haƙƙinka wannan ba laifi bane ba dole ba sai an je gaban alƙali nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك